Dangamun wanda kungiyar Tunalla Park ta shirya gudanarwa daga karfe 3 na ranar Juma'a 11 ga watan Fabrairu a dandalin Place de la Concertation dake gabda majalisar dokokin kasa a nan Yamai wata dama ce da shugabannin kungiyar ke son amfani da ita domin bayyanawa hukumomin Nijar damuwar su a game da tarin matsalolin da suka ce suna addabar jama'ar wannan kasa a yau kamar yadda za a ji karin bayani daga bakin shugaban su Michael Zodi
kun gani a Nijar sojawun annasaruna sun zo ne ba wai dan su keke mu ne ba dan arzikin mu ne suke sun zo nan ga muna tambaye su su tayya su su bar mu garin bayan wannan muna so mu kwatanta wallahi Niger babu demokrasiya tun dai akwai bambanci a wajen koti ya kamata wanda ya dauki arzikin mu ya kwashe arzikin mu an gano ya kwashe arzikin mu ya kamata kai shi wajen koti amma ba anan ga yi wannan bayan wannan muna so a gaggauce mutane da aka kama dan sun so bakin mu cikin tahiyan kasa abin da yake mutum dari hudu suna kan muka ce ya kamata a sake su demokrasiya ba su hanya
sai dai a wani abin da ke fayyace rarrabuwar kawunan da ke tsakanin jami'an farar hula wasu kungiyoyin na daban kumbobin gamayyar Convergence Democratique a wata sanarwar da suka fitar sun gargadi mahukunta su hana gudanar da wannan taro saboda a tasu fahimta ba za a rasa wata manufar koyi ba bayan sa Malam Kabiru Isa shine kakakin waɗannan kungiyoyi
ba zanga-zanga ce ba wadda ke nuhin a tabbatar da demokrasi ko zanga-zanga ce ta neman tadda hargitsi cikin kasa saboda haka muke kira da wannan zanga-zanga a tsaida ta amma ai duk wani dan kungiyar hula ba zai ce a hana ta hedda wannan al'amari ba na demokrasiya mai su ba manufar ce ba manufar su ya za a yi al'umma ta hito har wata manufa ta cika wadda shi shine gurinsu ya za a yi a hamɓarar da mulki wanga kawai abin ya zamanto kwaikwayo ga sauran wadda kasashe ke a Burkina Faso a Mali sayan Guinea Bissau da Allah bai sa abin ya tabbata ba kenan idan ka diba aqida gurace ko wace ake so a tusa mu al'umma cikin kai a ci gaba da irin waɗannan abubuwa ai aqida kenan kuma manufa kenan
a ƙarshen watan Janairun da ya gabata hukumomin birnin Yamai sun soke wata zanga-zangar da kungiyar Tunalla Park ta tsara da zammar kalubalantar gwamnatin Niger da suke zargi da gazawa a fannoni da dama ciki har da sha'anin tsaro da yaki da cin hanci makamancin wannan mataki ya shafi jam'iyyar PNDS mai mulki wacce ita ma magajin garin Yamai ya hana magoya bayan ta gudanar da bikin cika shekaru 31 da kafuwarta saboda dalilan tsaro da na barazanar yaduwar annobar coronavirus mako guda kenan bayan da shugaban kasa Muhammad Bazoum yayi wa wasu kungiyoyi alkawalin baiwa kowane dan kasa yancin gudanar da zanga-zanga muddin aka shirya abin ta hanyar doka sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger